du'a ar-raf'i min ar-ruku'i, addu'a da ake haddago daga ruku'i. Sami'a Allahu liman hamidahu, riwayar Imam al-Bukhari. Sami'a Allahu liman hamidahu, sahabinta Abu Huraira shi yarwaito. Kalmar sami'a Allahu liman hamidahu tana nufin Allah ya ji kuma ya karbi addu'ar wanda ya gode masa. Duk lokacin da kace sami'a Allahu liman hamidahu, kamar kana nuna cewa Allah ya ji kuma ya karbi addu'ar wanda ya gode masa, kai ne ka gode masa. An sanya as-sam'u ne mawdi al-qabul, an gane kamar kace sami'a Allahu ay qabila Allahu. Sami'a Allahu yani me qabila Allahu, ko ajaba Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah ya ji wanda ya gode maka, kamar Allah ka ji wanda ya gode maka. Allah na gode maka, saboda zaka ce rabbana wa lakal hamdu. Wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa wai fadin sami Allahu liman hamidahu da kuma rabbana wa lakal hamdu a cikin sallah da mamu da limami duk daya suke. Liman zai ce sami Allahu liman hamidahu, kuma zai ce rabbana wa lakal hamdu. Kada liman ya ce sami Allahu liman hamidahu yana yayi shiru yana jiran mamu su za su ce rabbana wa lakal hamdu, saboda addu'a ce. Me ye dalili suka ce ai babu nassin da yace liman kai ya faɗa? So koda wata nan kana mutane limanci, in ka ce sami Allahu liman hamidahu ba shiru ba za ka yi ba, za ka faɗi taka rabbana wa lakal hamdu. Ko kuma mamu idan liman yace sami Allahu liman hamidahu, ko kuma sai ku ce me rabbana wa lakal hamdu, duk da cewa ba shar'anta kuma kowa sai ya faɗa da ainihin karfi ba. Kamar sallama ne ai da ake a sallah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, duk masallaci ya dauka, ba wanda yace sai ka daga sauti kai ka bayyana kurin yadda zaka ji shikenan. Amma na da karfi zai assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, ba wanda yace kai da kanka a hankali ma yayi bisan musan abinda ba yaki bane ba fada bane. Mamu za su ce sami Allahu liman hamidahu, duk daya ne ai na ce duk daya ne, mana kuma da liman yace sami Allahu liman hamidahu ba addu'a yayi ba, to waye ce karka fada, waye ce karka fada? Wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai. Allah ya musu rahama, suka ce duka addu'a ne. Ina fata ana fahimta. Imam Nawawi ya fada a cikin sharhin Muslim cewa yustahabbu, an so ga mamu da liman duk su yi wannan aiki gabaki ɗaya, da wanda yake sallah shi kadai da wanda yake tare da jama'a gabaki ɗaya. To sai dai an samu wani ra'ayi daga Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Allah ya masa rahama, yayin da aka tambaye shi dangane da wannan hukunci, sai yake cewa idan wani ya ce me dalili dangane da an ce sallu kama ra'aytumuni usalli, manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, mana wasu na kafa hujja ayyana bi ce ku yi sallah kamar yadda ina yin sallah, kuma shi yana cewa sami Allahu liman hamidahu. To sai a ce shi fa Uthaymeen yake faɗa, yace kalmar sallu kama ra'aytumuni usalli, yace idan iman yace sami Allahu liman hamidahu, to ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu. Wannan yake banci ku mamu aikin da aka ce ku yi shine ku ce rabbana wa lakal hamdu, saboda shari'a ta ce in liman yace sami Allahu liman hamidahu me za ku ce? Ba cewa kai ku faɗi haka ba. To shi a ra'ayin sa Malam Uthaymeen yace to ai da ana son ku ce sami Allahu liman hamidahu din, ai da an ce kuma ku faɗa. Kaga malamai ku can an ce ai ba hana ba, shi kuma nan yazo ya ce inda ana so ku faɗa ai da an ce ku faɗa, kamar yadda aka ce ku ce rabbana wa lakal hamdu, to ai da za a ce ku ce sami Allahu liman hamidahu. So wannan shine ra'ayinsa, kawai kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi, kai liman sami Allahu liman hamidahu. Ina fata ana fahimta. Kai kuma mamu me zaka ce? Rabbana wa lakal hamdu. Na faɗi wannan ne saboda koda wata ran zaka ji wani malami ya bada fatawa sabanin wacce ta farkon, to ka gane ilimi ne ga waɗannan su yadda suka ce. Amma da yawayan malamai sun tafi akan ra'ayi na farko, duka da mamu da liman za su tafi za su faɗa kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa a cikin sharhin wato sharhin Muslim. Kenan yanzu dai mun ji cikin addu'o'in da ake yi na an dago daga ruhi akwai sami Allahu liman hamidahu,